أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Banka muda saduwa a cikin wannan karatu mai albarka a wannan makaranta tamu ta makarantar Zawiya, a inda muke ci gaba da karatu a cikin littafin Nukhbatul Fikr na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. In ba manta ba, muna cikin wasu mabahis na isnad. Shine idan isnadi kunce mabahis na matani, idan isnadi ya tike matani, watan ya zo daga sahabi ko ya tike zuwa ga sayyidina Rasulullah sallama, ko sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina, a nan muke. Shine Al-Hafiz yake cewa fal awwalul marfu'u, na farko wanda shine idan a cikin abin da ya jero mana, shine wanda idan isnadi ya tike a wajen ya tike ga sayyidina Rasulullah sallama, ya zama matani daga wajensa, aka ce yake sunan wannan matanin marfu'i, wato wannan hadisin marfu'i ne. Wasani wasani al-mawqufu, wanda ya tsaya kuma akan sahabi ana ce masa mawqufi. Wasalisu al-maqtu'u, na uku wanda ya tsaya akan tabi'i wa man dunahu ana ce masa marfu'i. Didda had wanda yake kafin tabi'i, wato tabi'u tabi'i ne, shi ma hadisinsa idan ya kawo hadisi bai danganta shi zuwa ga sahabi ba, ballantana zuwa ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shi ma hadisinsa maqtu'i ne. Duk da akwai bambanci tsakanin maqtu' da munqati', munqati' yana cikin mabahisul isnad, wanda shine aka cire wani a tsakiya, aka cire wani mutum daya, sannan aka tsallaka. Amma idan ya tsaya a kan tabi'i, ko wanda yake kafin tabi'i, ana kiransa maqtu'i. Don haka maqtu' yana cikin mabahis ne na matanin hadisi, a lokacin da munqati' kuma yana cikin mabahis ne na isnadi. Wallahu a'lam. Yace wa yuqalu lil akhirain al-athar, ana cewa wa'innan guda biyun na ƙarshe da aka magana, wato mawqufi da maqtu'i, ana ce musu asar a cikin istilahin malaman hadisi. Sannan ya ce wal musnadu marfu'u marfu'u sahabi, wato abinda ake cewa musnadi shine marfu'u sahabi bi sanadin zahiruhu littifal, shine hadisin da sahabi ya rafa'a shi zuwa ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda a zahirin hadisin kuma a zahirin hadisin watan akwai ittisali. Kaga wannan wanda zahirinsa ittisali ne, ya fitar da wanda yake zahirinsa munqati' ne, wanda a zahirinsa an cire wani a cikin isnadi, kaga wannan ba musnad bane a wannan ta'arifin. Sannan kuma don haka kalman cewa marfu ka jinsi ne a cikin ta'arifin, marfu'u sahabi kuma as-sahabi ka idafan shi da aka cewa marfu'u sahabi kaman faslu ne, ya fitar da wanda yake ma zahirul ittisal, shi ma kuma faslu ne na biyu, faslun sani, yana fitar da wanda yake a zahirinsa intifa'i. Sannan kuma marfu'u ghaymu sahabi kaman marfu'ul tabi'i ko marfu'ul tabi'i tabi'ina ko marfu'i na wani musannifi, wannan duka ba mutasili bane a wannan ta'arifin. Sannan kuma abinda zai iya shiga ciki ko da a haƙiƙaninsa ba mutasili bane, shine abinda yake zahiruhul ihtimal, akwai ihtimalin watan waslu a zahiri. Misali an ana wannan wanda yake mudallis, ko kuma haka dai, ballantana wanda yake kuma hakikaninsa akwai ittisali.
ana mudallis da ana mu'asir dukan su mu'asirin da ya tabbata ya hadu da muhaddisi wato shehin sa duka wayannan yana shiga a cikin musnad saboda me yasa aka faɗa ka saboda in aka duba cikin littafai na musnadi wato masanid zaka ga a imma da suka yi masanid kusan duka sun hadu akan kawo hadisai wanda yake zahirin sa an kaman an mudallisi ko kuma wanda yake wato mu'afin wanda ya tabbata ya hadu da shehin sa ko haka dai da sauran su amma ba sa kawo abin da yake zahirin sa in kifai ne kuma al-Imam al-Hakim shi ma kusan yayi ta'rifin musnad a irin wannan tafiyan yana cewa al-musnadu ma rawahu al-muhaddithu an shaykhin yadhhamu sama'uhu anhu ma rawahu al-muhaddithu an shaykhin yadhhamu sama'uhu anhu wa kadha shaykhuhu an shaykhihi muttasilan ila sahabiyyin ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kusan dai abin da aka faɗi a cikin haka shine wannan amma al-Imam al-Khatib al-Baghdadi shi ma yayi yana da magana a cikin abin da ya shafi musnad yana cewa al-musnad al-muttasil ta'rifin Imam al-Khatib yana cewa al-musnad al-muttasil kaga a ta'rifin Imam al-Khatib al-Baghdadi al-musnad al-muttasil al-munqati ba musnadi bane a wajen sa sannan wanda yake muttasili zuwa tabi'i kaga munqati yake suna muttasili zuwa sahabi afwan muttasili zuwa sahabi kaga mauqufi kenan a wajen Imam al-Khatib wannan musnadi ne haka nan maqtu wanda ya tsaya akan tabi'i isnadin da ya tsaya akan tabi'i in dai muttasili ne ya sadu tun daga musannifi har zuwa wannan tabi'in to a wajen Imam al-Khatib al-Baghdadi shi ma wannan hayyan su musnadi ne saboda ya ce al-musnad al-muttasil al-muttasil fakat wannan kenan akan abin da ya shafi wannan ko dake Ibn Abdul Barri al-Hafiz yana da tarihi shi ma ko dake tarihin sa malamai sun ce ya dan nisanta a cikin wato ya saba da sauran malamai sosai yana cewa al-musnadul marfu' to in yace al-musnadul marfu' kaga marfu'i matani kenan wanda aka danganta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka a wajensa al-Hafiz Ibn Abdul Barri a wajensa hadisi munqati afwan hadisi mu'dal da na'am munqati da mu'allaq dukkan su zasu shiga saboda mu'allaqi misali Bukhari yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqi ne a daidai lokaci da kuma mafuhi rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan kusan ya sha bamban da yawa daga cikin abin da sauran a'imma suka tafi akai sannan a musnad wato kalmar musnad a wajen malaman hadisi bayan cewa shine hadisi wanda yake menene al-muttasil kamar inda Imam al-Khatib ya faɗi sannan kuma wannan al-marawahu al-muhaddithu kaman da al-hakim yake fadi kenan marawahu al-muhaddithu an shaykhin yadhhabu sama'uhu minhu kama kuma ma zahir al-musnad marfu'u sahabiyyin bi sanadin zahiru litisal kaman da al-hafiz yafi yana ibnu hajar bayan wannan duka akwai abinda malaman hadisi suke ce ma musnad shine a tattaro hadisai na sahabi a aje su a babi daya sai an gama hadisan wannan sahabin sannan a kawo wani sahabin misali a ce babi kaman babi da malamai suke yi na fiqh babun alwala, babun azumi, babun kaza, to wannan sai mu dauka kaman ko kuma ka ce kaman sura a alqur'ani mai girma. To kaga sura duk ayoyin da suke cikin sura kaza a wannan suran za su tattaru, ko da yake akwai ayoyi mutashabi hai wanda wasu suna wasu surorin. To amma ko da wani sahabin yana da wani misali a ce wannan babin hadisan sahabi wani misali sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu, ko kace sura misali, to bai hana a samu hadisan irin wanda sayyidina Abu Bakar ya rawaito, idan wani sahabin kaman sayyidina Umar ko sayyidina Uthman ko sayyidina Ali ya rawaito irin wannan hadisan, shi ma a babin sa bai hana a samu wayannan hadisan a babin sa. To wannan shi ma littafin da ya tattaru da irin aka rubuta shi da irin wannan salan ana kiransa shi ma musnad, kuma yana taimakawa musamman a wajen haddan hadisai a cikin fa'idoji na masanid kenan. الحديث يقول فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كوكما زوا غواني إمام وليك مي وتصفة مي صفة أتكما لمن حديثي مي صفة وتتكما أوكشيا كمان أتي الحافظ كمان أتي الفقي كمان أتي المسند حكذا ترانسو ko musnid duniya da sauransu. Wannan isnadin, watan isnadin nan da aka yi magana akan cewa idan aka danganta zuwa ga Allah sama kaza kaza, to idan ya zama adadin rijalan da suka rawaito hadisin sun yi karanci lura da wannan dai hadisin, lura da ta wata hanyar kuma daban. Nan yana sanya mana magana akan al-ulu, al-ulu al-mutlaq da al-ulu al-nisbi. To idan rijalan hadisi suka yi karanci, watan suka zama misali hadisi ɗaya ne dai gashi, amma an rawaito shi ta hanyoyi mabambanta. A ɗaya daga cikin hanyoyinsa akwai mazaje, watan rijalan hadisin akwai mutum biyar har zuwa ga watan duk daga mutum daga musannifi. Misali zuwa ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai mutane kaman biyar. Sannan a daidai lokacin kuma akwai wani hanyar daban na wannan dai hadisin daga shi wannan musannifin misali zuwa ga sayyidina Rasulullah, amma akwai mutum shida ko bakwai. Kaga mai mutum shida, mai mutum biyar ya fi karancin mazajen da suka rawaito akan watan mutum shida ko bakwai din nan. Shine yake cewa fa in qalla adaduhu فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. كودي يتيكي زوغ عن النبي صلى الله عليه وسلم كاغا مغفوئي كينا عدي للوكة شيئي مغفوئي. أو إلى إمام كوكما إسناد نن دا أكا قواما شيدا إين إسناد يتيكي نزوغ وني إمام دا تشين إما na malaman hadisi masu wani sifa na musamman, watan masu wani matsayi na musamman a cikin malaman hadisi madaukakiya, wato wani matsayi madaukakiya kaman Shu'bah ibn al-Hajjaj misali, yana daya daga cikin manyan a'immatul jarh wa ta'dil. Fal awwalul al-ulum al-mutlaq al-hadisi yake cewa fal awwalu na farko shine wanda yake yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ana kiran shi al-ulum al-mutlaq. والثاني النزبي اي الالو النزبي نبي كما wanda yake zuwa ga wani jagora daga cikin ayyuma ana kiran shi al-ulu an-nizbi, watan بالنسبه الى امام kenan, ko kuma al-ulu an-nizbi بالنسبه الى امام, ko kuma بالنسبه الى كتاب, ko ila wani abu, ko ila ahli baladin ma, ko kuma yake zuwa ga wasu watan wani littafi misali a ce mutum isnadin sa zuwa ga littafin Sahih Bukhari, isnadin sa zuwa ga Bukhari kenan, ta hanyar wannan hanyar yana da mutane misali tsakanin sa da Bukhari akwai mutum goma, ta wancan hanyar kuma akwai mutum misali shida ko bakwai, to wanda ya karanci din ana kiran sa al-ulu al-mutlaq idan zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, amma idan zuwa ga wani imam ne daga cikin a'imma kamar Imam Malik, Imam Thawri, Imam Shafi, Imam Bukhari, Imam Muslim haka da sauransu ana kiran shi al-ulugh al-nisbi. Kuma wannan al-ulugh al-mutlaq din wanda yake cike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama mazajin sa dukkan su sahihai ne wanda yana cikin kimma yana cikin abinda malaman hadisi suke so matuƙa sosai kaga amma idan ya zama ba'ifi ne misali watan akwai dai uluwi din nan sifan ta sa uluwi sifan da ke ciki na uluwi al-ulugh al-mutlaq yana nan amma kuma bai hana ya zama wani wanda ya zama mazajinsa sun fi inganci ya zama an fifita wannan hadisin akan wancan ali din duk da cewa malaman hadisi suna san isnadi wanda yake ali. Amma idan kuma hadisi ya zama watan maudu'i afwan na ma ce hadisi idan zance ya zama maudu'i ne to wannan duk kasancewar sa ali duk yanda ya zama watan mazajin sun yi karanci ba abin lura bane saboda asali ma ba hadisi bane. To malamai suna muqarana tsakanin watan al-ulugh al-mutlaq afwan da al-ulugh da an-nuzul watan kishiyan al-ulugh dama shine an-nuzul watan wanda mazajin kuma suka fi yawa shine an-nuzul. To wasu suna fifita al-ulugh din nan cewa idan mazaje ya karanci me yasa saboda disbanda watan adadi yayi yawa kowane watan kowane marawaici akwai yuwuwan ya kuskure saboda ba ma'asumi bane. To kasancewan haka sai ya zama idan adadin yayi karanci kenan yuwuwan kuskuren yayi karanci dan haka ya zama malaman hadisi suna san karancin adadi sosai yadda wasu kuma suna san adadin yayi yawa saboda wasu dalilai da suka kawo dake dalilan sun dan fita daga abinda malaman hadisi suke itibari da shi a wajen inganci musamman suna cewa idan adadin yayi yawa zai zama an yi istihadi an yi kokari sosai a cikin wannan isnadin watan hadisin ya bi kan mazaje da yawa dan haka an bincike hadisin an yi aiki sosai akan hadisin dan haka sun fi san hadisi wanda yake nazil. To amma dai malaman hadisi wanda abin da ya fi tabbata shine sun fi san hadisi wanda yake ali wa fihi almuwafaqa a cikin watan ulugu al-ulugh an-nisbi akwai abin da ake cewa al-muwafaqa meye muwafaqa wa hiya al-wusul ila shaykh ahad al-musannifin min ghayri tariqihi shine mutun ya isa zuwa ga shayhin daya daga cikin musannifai watan masu littafi wanda suka rubuta littafi misali Bukhari misali Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da sauransu mutun ya isa da watan yana da hadisin nan idan ya rawaito hanyar da ya rawaito hadisin ta wani shayhin watan ta wani hanyar wannan musannifin kamar Imam al-Bukhari kenan to zai isa zuwa ga shayhin Bukhari amma ba ta hanyar Bukhari din ba sannan kuma ya zama adadin watan marawaita ta wannan hanyar dayan hanyar ya fi karanci akan wancan adadin to shine ake cewa al-muwafaqa misali hadisin Bukhari daga Qutaiba ibn Sa'id daga Imam Malik misali sai mutum ya zama ya rawaito hadisin ta wata hanyar wanda a wannan in wannan hanyar misali tsakanin sa da Bukhari akwai kamar mutum takwas ko tara to idan aka rawaito wannan hadisin har yanzu ta hanyar misali Abul Abbas Sarraj daga Qutaiba din kaga Qutaiba har yanzu shine shaykhin Imam al-Bukhari to aka rawaito ba ta hanyar Bukhari ba ta Abul Abbas As-Sarraj ta hanyar Qutaiba to kaga a yanzu nan an sami muwafaqa kenan da Imam al-Bukhari an dace da shi a cikin shayin Bukhari amma ba ta hanyar al-Imam al-Bukhari ba idan ya zama misali tsakanin shi marawaicin nan da ya rawaito ta hanyar Abul Abbas As-Sarraj ya zama adadin bai kai wancan adadin idan ya rawaito ta wajen al-Imam al-Bukhari ba وفيه البدل وهو الوصول الى شيخ شيخه كذلك hakanan akwai a cikin al'ulumun nizbi har yanzu akwai abinda malaman hadisi ke cewa al-badal me ya al-badal wa huwa al-wusul ila shaykh shaykhihi kadhalika shine a isa kamar misali nan da aka bayar ta Bukhari da Qutaiba ibn Sa'id da Imam Malik to Bukhari da Abu al-Abbas al-Sarraj da Qutaiba zuwa ga Imam afwan ba Bukhari ba Abu al-Abbas al-Sarraj ta hanyar Abu al-Abbas al-Sarraj da Qutaiba da ta hanyar Imam Malik to idan aka isa zuwa ga shaykhin Bukhari shine waye anan Qutaiba ko idan aka isa zuwa ga shaykhin Bukhari to sai zama an sami watan abinda ake cewa badal kenan a wajen malaman hadisi misali a ce kamar yanda aka wannan isadin amma a maimakon ya zama watan watan badal bambancin sa shine wannan an isa zuwa ga shaykhin shayhi ne amma muwafaqa kuma an isa zuwa ga shayhi ne kawai wallahu ta'ala ala wa alam zamu hakan haka saboda yanayin lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh